أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد إن شاء الله كراتم منولا للتافي نطيبة القراء زامو دورا دزا إن مكاقوانا a karatun mu da ya gabata mun kwana a ƙarshen yakin Hunayn, kamar dai yadda idan ba mu manta ba Maiki sallallahu alaihi wasallam bayan an yi fatahu Makka, sai Maiki sallallahu alaihi wasallam ya shirya a watan Shawwal kaga shekara ta 8 saboda an yi fatahu Makka a cikin watan Ramadan, 20 ga watan Ramadan. Da watan Ramadan ya fita Shawwal, watan Shawwal ya kama da kwana 10 ko da kwana 13 ko da kwana 17 aka tafi Hunayn. Hikimar shine tunda an bude cikin gari kar a bar kuma wajen gari, kar a bar kuma wajen gari ya zama kafirai na wajen gari suna bawa addini matsala. To wannan dalilin yasa aka yi shawara, na manta kuma da farko ban faɗi shafi ba, za mu tashi shafi na 42, aka yi shawara a je a buɗe Hunayn. Nan aka tafi yakin Hunayn kamar yadda ya gabata a baya, aka je aka yaƙi su waɗannan ƙabilu na Hunayn, su ne Hawazin. To bayan an yi yakin Hunayn, ana gama yakin Hunayn ko gida ba a koma ba, daga nan aka yi shawara aka tafi Ta'ifa, aka tafi yaƙi na Ta'ifa shekara ta 8 a watan Shawwal ɗin. Kaga Hunayn a watan Shawwal aka yi, to shi ma Ta'ifa a watan Shawwal ne, saboda haka aka taho Ta'ifa a shi cikin wannan watan. Kamar dai in ban manta ba cewa ana gama wannan yaƙi na Hunayn direct kawai aka wuce aka tafi Ta'ifa. To yanzu za mu magana ne akan shi yakin Ta'ifa ɗin. Shi yakin Ta'ifa yana daga cikin yakokan da Maiki sallallahu alaihi wasallam ya je, wanda yakin bai yiwu ba. Su mutanen Ta'ifa sun yi wata iriyar ganuwa mai girma, sun kewaye garinsu ta yadda ba za a iya shiga garin ba. Haka aka je yaƙi ya ƙiwa. Maiki sallallahu alaihi wasallam ya ce, to tunda mutanen nan yaƙi bai yiwu ba, su ba su fito mun yi sulhu da su ba, su ba su fito an yi yaƙi an gwabza ba, kuma gashi muna ta zama, to da haka kan mu tafi abinmu mana. Sai sahabbai suke ce, a tsaya a tsaya a tsaya a tsaya. To Maiki sallallahu alaihi wasallam kasancewar shi ne ji shawarar mutanensa ne, sai ya ce, to shikenan a tsaya. Saboda haka akwai saɓani a wajen malaman tarihi, wasu malaman suka ce sai da aka yi sati 2 a wannan guri, ba su fito ba an yaƙi ba, kuma ba su zo an yi sulhu ba, sai da aka yi sati 2 a gurin. Wasu suka ce sai da aka yi kwana 17, wasu suka ce sai da aka yi kwana 20, wasu suka ce sai da aka yi kwana 40. Kaga akwai akawali kenan guda 4, wasu suka ce kwana 17 aka yi a bakin Ta'ifa, sun kule garin kuma garin ba zai shigu ba. Wasu suka ce kwana 14, wasu suka ce kwana 20, wasu suka ce kwana 40. To a wannan kwanakin da aka yi a bakin garin, suna hawa kan tsauni, sai su hau kan dogon abu, sai su harbo kibiya zuwa ga musulmi. Akwai lokacin ma da suka sake suka taba sa wani abu, suka taba sa wani karfe a wuta ya yi ja, suka harbo shi wa musulmi. Saboda haka gari ya ki shiguwa, kuma suna ta harbin musulmi daga sama, suna ta harbin musulmi daga sama. A nan sai da suka kashe musulmi 12, sai da suka kashe musulmi 12 ba su fito ba daga sama. Nan da abin Maiki sallallahu alaihi wasallam ya ce, to yanzu yadda za a yi, inda sun ki fitowa a yaƙi, mu fara ƙone musu dabinansu da inabinsu. In suka ga za su yi asara, ai za su fito. Shikenan aka fara sawa dabinansu wuta da inabi. Daga can suka ce Allahawar rahima, Allahawar rahima, ya Rasulullahi dan Allah, ka dubi zumunta, a daina kone mana dubinanmu. Ka ji fa adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutanen da aka zo yaƙar su suka hau sama, suke harbin sahabbai har suka kashe wasu mutane. An zo kuma su ma ana sara musu duke su suna cewa dan Allah a bari, dan Allah a bari. Maiki sallallahu alaihi wasallam yace to a bar su. Wannan abin da aka yi wa suka yi wa sahabbai harba-harba da suke tayi ta sama. Sai da wani daga cikin sahabbai, Hubabu bin Munzir, ya ba da shawara ya ce musulmi su matsa can nesa saboda kar su rika harbi suna samun musulmi. Bayan an matsa can nesa ma sai da aka gina wata katanga, aka saro wasu itatuwa, aka yi wani abu, aka gina kamar wata katanga, ya zamto musulmi sun fake a jikinta. Wanda koda sun hau sama sun harbo kibiyar ba za ta samu musulmi ba. To wannan haka aka yi, ƙarshe dai da sahabbai suka ga ba hada, suka ce wa Maiki sallallahu alaihi wasallam, to ko za mu tafi? Yace da mun aina gaya muku. Da Maiki sallallahu alaihi wasallam ya ce a tafi, suka ce sai a tsaya. Yace to shikenan mu tafi. Shikenan ya tafi yayi dariya, haka suka tafi. A lokacin da za su tafi, sai wasu daga cikin sahabbai suka ce ya Rasulullahi kai addu'a. Kai addu'a wa kai addu'a wa sakifa wannan, kai musu addu'a, mana suna nufin a musu addu'a kenan Allah ya halakar da su. Sai Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a madadin yi addu'a Allah ya halakar da su, sai ce Allahumma hadis saqifan, Allahumma hadis saqifan wa afi bihi, Allah ka shiri sakifawa, Allah ka zo mana da sakifawa su zo su musulunta. Kaji addu'a da Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya musu bayan barnar da suka yi wa musulunci. Shikenan kuma haka Allah ya amsa addu'ar, bayan an tafi daga baya kuma suka zo da kansu, kuma suka zo suka musulunta. To wannan shine zamu karanta shi gazuwata ta'ifa din. Yace an hasara ta'ifan nabiyyu ala isri hunaini wa sahabuhul aqyau. Hasara ta'ifan nabiyyu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare mutanen ta'ifa, shine hasara ta'ifan nabiyyu. Annabiyyu, annabi sallallahu alaihi wasallam hasara ta'ifa, ya tsare mutanen ta'ifa. Ala isri hunaini, a gurbin yakin Hunain. Isri hunaini, a gurbin yakin Hunaini, ma'ana ana yin yakin Hunain ko gida ba a koma ba a kauce ta'ifa, shine ala isri hunaini. Wa sahabuhu, sahabbansa, wa sahabuhul aqyau, ga sahabbansa karfafa, saboda har shi na cewa matan da basu fito ba kawai mu tafi sahabbai suna a'a mu tsaya mu tsaya mu tsaya, shine wa sahabuhul aqyau, ga sahabbansa karfafa. فقدت حكمة الحكيم بأجر أنه كينا ينالهم إزدهاء. فقدت حكمة الحكيم, حكمة الحكيم, حكمة الله, حكمة الحكيم, حكمة الله وني. فقدت سيتي حكمتي بأجر دجاجيا وأنه زواج والنياك, حكمة الله تي حكمتي سابيسك والنياك يكاس يوا. كينا ينالهم, كينا كيلا ينالهم إزدهاء, saboda kada jin kai ya samu sahabbai, shine kaila, saboda kaila, saboda yanaluhum istihau, kada wani jin kai ya samu sahabbai. Saboda ni idan ba mu manta ba, a jere an zo an yi fatahu Makka, an zo an bude Makka, bayan an bude Makka aka taho Hunain, su ma Hunain aka zo aka ci hawazinawa da yaki, aka wuce Taifa. To kagan aka zo Taifa ma aka yi yaki ya zama an ci nasara, kaga sai wasu mutanen su rika, sai sahabbai su ga ai shikenan, ai daman mun yi karfi ne. To Allah sai ya hukunta saboda kar ya zama kullun nasara, kullun nasara, sahabbai su hau kai su zauna, sai ya zama musulunci yau ka sha wahala, gobe ka ji dadi, a haka sai a fi samun masu yi dan Allah. Saboda haka Allah ya hukunta Ta'ifa za a wahala ne saboda kar jin kai ya shiga cikin sahabbai, su rika ganin ai saboda kokarin su ne ko saboda jarumtarsa ne Allah yana so sahabbai su sallama masa ne. Shine faqadat hikmatul hakimi, sai hikimar Allah gwani. Faqadat sai hukunci bi ajazin da gajiyawa anhu ga wannan yake. Kai la yanaluhum lahumul izdihau, saboda kada jin kai ya samu sahabbai. Wana hakum faman tahau fa atahum ma sanahum fa kana ba'd intihau. Wana hakum, annabi sallallahu alaihi wasallam da man ya hana su, da yaga an zo sun ki fitowa ya ce mu tafi, suka ce a sai a tsaya, shine wani hahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su. Faman tahau, amma ba su hanu ba suka ce hey a tsaya yake fa atahum ma sanahum abinda annabin ya hana su shine yazo fakana ba'd intihau intihau hanuwa fakana sai ya kasance ba'du bayan haka wala kad marratil mawani ulakin rubba murrin yakuna fihi shifau wala kad marratil mawani haqiqa al mawani hana hane da maiki sallallahu alaihi wasallam ya musu cewa a tafi wala kalimar rahiqa ya gudana da maiki sallallahu alaihi wasallam ya hana su amma da Allah ya kaddara hakan zai faru rubba murri sau da yawa madaci shine murri abu mai daci ya kuni fishi shifau sai ake samun waraka a cikin sa kaga da aka zo yakin ma bai yu ba suka yi ta harbin mutane da karshe kuma suka yi shawara suka zo suka musulunta shine rubba murri dewa abu mai daci ya kuni fishi shifau sai waraka take kasancewa a cikin sa dewa abun da yake da daci in an shake sai a ji ba dadi to kuma an sha din sai ya magani mana sau dewa abun da yake faruwa da musulmi mara dadi wannan abun karshe sai ya zo ya zama alkhairi shi ma mai bugun mu na gida ya kuni fishi shifau ashifau shin mai ruwar wasalin a kasa ne kisra ce ashifau ba shifau ba amanat ba'daha saqifun waja'at la hiyajun minha wala hayja'u amanat ba'daha saqifun ba'daha bayan shi wannan zuwa daifa da aka yaki biyu ba amanat saqifun sai saqifawa suka zo suka musulunta eh shine amanat ba'daha saqifun saqifawa sai suka yi imani ba'daha bayan haka waja'at suka zo maiki sallallahu alaihi wasallam la hiyajun minha ba rigima tare da su wala hayja'u ba yaki suka zo salin alin suka musulunta innamal kalbu kalqu rabbika yajri fihi al'amra fa ila ma yasha'u innamal kalqu haqiqa halitta kalqu rabbika halittar ubangijinka ne yajri fihi al'amra yana gudanar da al'amari a cikin su fa ila ma yasha'u yana aikata abin da yaso ne Allah yana yin abin da yaso ne shi yasa hakan ta faru watazakkar min ba'd nusrati badrin uhudan kaifa kana fihi albala'u watazakkar yace ya kai dan uwa watazakkar ka tuna mana min ba'd nusrati badrin bayan nasarar da aka ci a yakin badar uhudan bayan nasarar da aka ci a yakin uhudu kaifa kana fihi albala'u yaya kuma bala'i ya kasance bayan haka kai tunani mana kaifa kana fihi albala'u yaya bala'i ya kasance wannan fasalin ya kare anan zamu shiga gazwatu tabuka shi ma gazwatu tabuka yaki ne wanda musulmi sun wahala sosai a cikin sa shi yakin tabuka yana daga cikin yakokan da musulmai suka wahala sosai a cikin sa ina ga zamu dakata saboda kare tsayi insha Allah